الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 7 ga watan Jumada al-Ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 13 ga watan 1 shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ƴan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko dan uwa ke cewa shin akwai wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko nasi na alqur'ani wanda ya kayyade adadin kiluluwa cewa matafiyi sai in ya kai ya halatta yi kasarin sallah a takeice babu wani nasi na alqur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kayyade adadin wasu kiluluwa cewa sai in matafiyi ya kai wannan adadi sannan ya halatta yi kasarin sallah iya abinda Allah ya faɗa a cikin alqur'ani a cikin suratul nisa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru minas salah ubangiji ta'ala yake cewa idan kun yi gulaguro a ban kasa ba laifi akan ku da za ku rage daga cikin salloli sallah ne raka'a hudu ku dawo da ita ta zama raka'a biyu shine kasarin sallah takaita ta maimakon raka'a hudu sai a yi ta biyu az-zuhr ko la'asr ko isha domin ita magariba ba a kasarin ta don haka magabata suke kiranta salatu shahid sallar halartacce kenan mazauni ba matafiyi ba don haka kuma hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita bulaguro mil uku ko farsahi uku manzon Allah yakan yi kasarin sallah tare da cewa su jumhurin malamai sun kayyade cewa sai tafiyar da ta kai gwalgwadon mil 48 sannan ya halatta mutum yayi kasarin sallah in ta yi kasa da haka suka ce ba zai yi kasarin sallah ba wanda shi mil kilometer wato kusan zaman kilometer 1.5 yake saboda meter 1500 shine yake ba da mil guda kenan akalla in ka lissafa ya kusa kilo 80 abinda suka kayyade kenan daga nan zuwa mata mai cewa sai in tafiya ta kai wannan sannan mutum zai yi kasarin sallah in ta yi kasa da haka mutum ba zai yi ba to dan haka babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kayyade adadin kiluluwa cewa sai in matafiyi ya kai wannan gwalgwado sannan zai yi kasarin sallah dan haka malamai suka ce a wannan aya Allah ya yi idlakin safar kawai cai in kun yi bulaguro a ban kasa ba laifi akan ku da za ku yi kasarin sallah kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya ta mil uku manzon Allah yakan yi kasarin sallah hadisi ne yana cikin sahihu muslim don haka malamai suka ce a nan al'ada za a dawo shine ake kira al'urf wanda babi ne na musamman daga cikin abuwa na usulul fiqh al'urf sai a dawo al'ada kamar yanzu misali mu mazauna da magaran idan zamu iya cewa mutumin da ya tafi murya yayi bulaguro zuwa murya to ya halatta mutun yayi kasarin sallah amma in zamu iya cewa ya tafi nan unguwa murya ya dawo to ba magana kasarin sallah dan haka ko murya bulaguro ne to dan haka kamar yanda dan uwa yake fada akan samu hayaniya da ja'inja tsakankani ƴan uwan mu musamman ma'aikata waɗanda suke na surat kullun suna samun wannan sabani tsakanin su na ayi kasarin sallah wasu ce a karai har ma ya kai wasu sai su ware gefe su yi sallah su cika sallah wasu kuma nan su yi kasarin sallah to waɗanda suke warewa wannan jahilatul al'amarin ne suka yi nan surat bulaguro ne kusan kilo 50 ne a runguza duk wanda ya tafi ca muke yayi bulaguro zuwa a runguza misali kuma wasu sukan ba da uzurin to ai mu kullum muna kan hanya ai matafiya ne to ai Allah ne ya muku rangwame in a rayuwar ku gaba ɗaya kullun kai kawo kuke iya abin da yake kanku shine kasarin sallah dan haka dai a takaice babu wani adadi kayyadadde daga Allah subhanahu wataala ko daga manzansa cewa sai in an kai wannan gulgulu za a yi kasarin sallah magana mafi rinjaye duk tafiyar da za a kiraye ta bulaguro ya halatta mutum ya yi kasarin sallah kuma ya halatta ya ajiye azumi amma duk tafiyar da za a iya kiranta cewa ya tafi unguwa ya dawo ko ya tafi nan ya dawo kenan wannan ba maganar kasarin sallah kuma ba maganar ajiye azumi tambaya ta biyu dan uwa ke cewa menene matsayin da yawa zaka ji wani lokaci mutane suna kabbara idan limami na khutuba yin wannan kabbara ba ta dacewa wani nau'i ne na bid'a daga cikin bid'o'in sallar Juma'a musamman da wasu suke lalle in har ya kama yin kabbara lalle ba laifi bane ba haka in an ambata wani al'amari wanda yake mai girma wanda yake ya kai matuƙa a wajen mamaki to ba laifi mutum yana iya yin kabbara koda kamar misali wajen wa'azi ne yawaita waɗannan kabbarori su kansu wannan ba mahallin su bane saboda ya saba da karantarwar magabata a inda mutum yake yin kabbara sai in an ambata wani abu wanda yake mai girma wanda yake ya kai matuƙa a wajen mamaki dalilin da ke nuna haka shine hadisin Abu Waqid Al-Laysi Allah ya kara masa yadda yake faɗa yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izuwa Hunayn Hunayn wani yaki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a shekara ta 8 bayan ya ci Makka da yaki manzon Allah ya fita da jama'a izuwa yakin Hunayn wanda akalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaki sai da ya fita da soja dina bin daya kusan soja 12,000 manzon Allah ya fita da su kuma yaki ne wanda mala'ikun Allah subhanahu wata'ala sai da suka kama ma mu'minai a dalilin mu'minai sun jayo ma kansu wata musiba da wani bala'i a sababin abinda shaidani ya jefa a cikin zukatansu na jiji da kai wanda shi ko mu'mini in yayi kuskure to kai tsaye ubangiji subhanahu wata'ala yakan nuna masa kuskurensa domin a wanke shi game da wannan laifi shi mumini yakan samu ubangijinsa a tsarkake a tsaftace duk wani laifi da yayi tun daga nan duniya ubangiji subhanahu wataala yake kankare masa wannan laifi to shine wannan yaki na Hunayn da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita wato a shekara ta 8 bayan fathu Makka Abu Waqid yake cewa sai muka wuce da wata magariya ana kiranta zatu anwar itaciya ce ta magariya wanda mushrikai sukan kawo makamman su na yaki surataya a jikinta domin neman albarka in sun fita fagen daga su yi galaba akan abokan gabar su shine Abu Waqid yake cewa sai muka wuce da wata itaciyar magariya sai muka ce ya manzon Allah ije Allah na zatu anwar in kama lahum zatu anwar muka ce ya manzon Allah ai mu ma ya kamata ka keɓance mana wata itaciya ta magariya mu ringa rataye makammanmu mu nemi albarka da ita kamar yanda abokan gabarmu mushrikai su ma suke da tasu ta musamman manzon Allah sai yake cewa Allahu akbar sai yake cewa qultum كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون manzo Allah yayi kabbara a wata riwaya manzo Allah sai ya ce subhanallah yace tabbas kun fadu wata fada irin fadar da banu Isra'ila suka fada ma annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya halakar da makiyansu wato Fir'aun Allah ya ketare teku da su sai suka tarar da wasu mutane suna bautar gunki sai suka ce ya Musa ai mu ma ya kamata ka sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kamar yanda waɗannan suke da alloli nasu mu ma ya kamata ka nuna mana wani gunki namu mu ringa bauta masa kamar yanda waɗannan suke da alloli nasu annabi Musa yace innakum qaumun tajhalu yace lalle ku mutane ne waɗanda kuke jahiltar ƙarshen al'amuru kamar yanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul a'raf wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa'atu ala qaumin yakufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين تشيني مزع الله صلى الله عليه وسلم سي كبر يجي الله أكبر مزع الله يجي تبس كم فدفدا كتنشم فددا banu Isra'ila suka fada ma annabi Musa alaihi salam lokacin da Allah ya ketare teku da su suka tarar da wasu jama'a suna bauta ma gunki suka ce ma annabi Musa iji allana ilahan mu ma sanya mana wani Allah mu ringa bauta masa kama da hum aliha kamar yanda waɗannan jama'a suke da alloli nasu to kaga wannan al'amari ne wanda yake mai girma wanda ya kai matuka a wajen mamaki wanda Allah ya azurta shi da imani ya ringa neman juya hannun agogo baya cewa a nema masa wani Allah na daban ya ringa bauta masa wannan al'amari ya girmama akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi kabbara sababin abin da yasa suka fada kamar yanda shi Abu Waqi da yake cewa wa nahnu hudasa'u ahadin bil islam bil kufr yace ba mu ji ma ban rabanmu da kafirci ba mu ji wa ba da musulunta a wannan lokaci saboda me yasa ba su rigai ba suka karanci musulunci suka san menene haƙƙin Allah subhanahu wataala shi yasa suka masa wannan tambaya to dan haka wannan hadisi dalili ne wanda yake nuna in an ambata wani al'amari wanda yake mai girma abun mamaki to ba kowa ba ake yi a shar'ance ladabin da musulunci ya ladabtar da mu duk lokacin da kaji wani abu ya kai matuƙa a wajen mamaki sai ka ce Allahu akbar ko kuma ka ce subhanallah kamar yanda lokacin da aka ma Aisha kazafi Allah ya kara mata yadda yanda Allah ya kissanta mana a cikin suratul nur mai Allah ya fada sai ya ce subhanak hadha buhtanun azim ubangiji ta'ala ya ce mamaki wannan ai yanken ƙarya ne wanda yake mai girma a ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi zina ko kaga mi Allah yace cayi subhanak wanda kalima ta subhanak shine ma'ana mamaki kina al'amari ya girmama to amma haka kawai ana kuduba mutane su ringa kafara wannan wata bid'a ce ta daban amma in har ya kama lalle ba laifi bane ba ayi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin sujada ta godiya inda husuli ni'matin zahira aw indifa'i baliyatin zahira a lokacin da wata ni'ima mabayyaniya ta tabbata ga bawa ko kuma Allah ya ije masa wani bala'i to a wannan lokaci an sunnanta mana mu kai goshin mu kasa mu yi sujada sawa'an kana mai fuskantar alƙibla ko baka fuskantar alƙibla kana da arwalla ko baka da arwalla to kai tsaye sai ka fadi ka kai goshin ka kasa an gane ko ba taɓi ba za ka yi kana bura kana tsalle ka samu na abu kamar yanda ɗalibai an ba da labari wajen jarabawa ai wani ka ci jarabawa sai ya ta bura yana ihu shi kuma ba haka bane a shar'ance faduwa za ka yi ka kai goshin ka kasa ka yi sujada ga Ubangijin da ya jaddada maka wannan ni'ima ka gode masa haka lokacin da ka samu labarin wani bala'i da wata musiba Allah ya ije maka, shi ma kai goshi wannan kai goshinka za ka yi kasa kai tsaye ka fadi kai sujada ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ita ce ake kiranta sujudu shukr, sujada ta godiya kenan. Kuma abinda muke so mu sani, ita wannan sujada ta godiya baya daga cikin sharadinta arwalla, cewa sai kana da arwalla ko kana da janaba za ka iya faduwa ka yi wannan sujada, ba sai kana da arwalla ba. Kuma baya daga cikin sharadinta fuskantar alƙibla, ko yamma kake kallo a yanayin mu anan, domin mu alƙiblar mu anan gabas ce, ko yamma kake kallo ko kudu kake kallo ko arewa, faduwa za ka yi ka yi sujada. Amma inda za ka juya ka fuskanci alƙibla, to kuma shi ya fi dacewa. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce, wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna linnasi alaykum hujja. Wanda malam ya zo mana da hadisai a karkashin baban illa, kasancewar galibin su waɗannan hadisai da suka zo ba su inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma akwai hadisi wanda na cikin sahihain, hadisin Ubay, wannan hadisin Ka'ab ibn Malik, Allah ya kara masa yadda, wanda Ka'ab ibn Malik yana ɗaya daga cikin mutane uku wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jinkirtar da al'amarinsu. Manzon Allah ya ce, ku je ku zauna har mu ga yanda Allah zai yanke game da hukuncinku. Wanda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga yakin Tabuka, mutanen da suka ki fita yakin Tabuka, wanda galibinsu munafikai ne, suka zo suna ba da hamzari wanda yake na ƙarya, sai mutum ya lallabo sai ya ce, wallahi ya rasulullahi, kaza ya hana ni in fita. Manzon Allah sai ya ce, je ka. Wannan ya zo ya bada uzuri na ƙarya, manzon Allah ya ce masa, je ka. Kamar yadda Allah ya faɗa, ya ataziruna ilaykum idza raja'tum ilayhim lituridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs wa ma'awahum jahannam jazaan bima kanu yaksibu. Tuntuna Allah ya bada labari, sama da mutum 80 suka zo suna bada uzuri na ƙarya. Sai aka samu wasu mutane uku, shine Ka'ab ibn Malik ya zo kun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wanda kafin shi akwai Hilal ibn Umayya, ya zo ya ce, ya rasulullahi, wallahi ba ni da wani uzuri da ya hana ni fita yaki, kawai niyya ni dai ban yi ba, kawai hutu da san kai kawai na zaba, ba maganar wani uzuri. Ya ce, ya rasulullahi, ba uzurin da ya hana ni fita. Manzon Allah ya ce masa, to je ka mu ga yanda Allah zai yi da al'amarinka. Sannan Muraratu ibn Rabi, Allah ya kara masa yadda, shi ma ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaskiyar al'amari, ya ce shi ma ba shi da wani hanzari, babu wani uzuri da zai iya badawa. Ka'ab ibn Malik shi ne na ukun, shi ma ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce, wallahi ya rasulullahi, ba ni da wani uzuri wanda zai hana ni fita fagen daga. Ya ce, wallahi ni a rayuwata ma ba a taɓa wucewa wani lokacin da nake cikin ƙoshin lafiya da jin daɗi da samun dama, ya ce, sama da wannan lokaci. Ya ce, don ban taɓa haɗa raƙumi biyu nawa sai a wannan lokaci, ina da raƙumi biyu wanda zan iya hawa in tafi. Manzon Allah ya ce, to kai ma je ka tare da 'yan uwanka mu ga yanda Allah zai kasantar da al'amarin. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya musu takunkumi, hatta da sallama ba a musu, in sun yi magana ma ba a tanka musu. Shine yake cewa, sai na zo masallaci, sai na zo kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ina sallah, manzon Allah in ya waiwaye ya kalle ni, daga zaran na waiwaya sai manzon Allah ya kauda kai, ya kauda kai, yace sallama ma in mun yi ba a amsa. Ko bayan an samu wasu kwanuka, manzon Allah ya tura musu sakon cewa kowanne daga cikinsu ya kaudace ma iyalinsa. Ka'ab ibn Malik ya aika ya ce, ya rasulullahi, kana nihi mu sake su? Manzon Allah ya ce, a'a, ni dai an ce in ce da ku ku kaurace ma iyalinku. A lokacin nan Ka'ab ibn Malik ya faɗa ga matarsa, ya ce, ilhaqi bi ahliki, je ki gidanku. Wannan dalili yana nuna je ki gidanku ba saki ba ne, sai in kana da niyyar saki. Je ki gidanku ki ga in zaman gidan ci ne. An gane ku, in kin ma kanki wa'azi kenan kin da. To wannan ko shekara za ta yi ba saki ba ne ba. Amma je ki gidanku in kana nihin saki kuma saki ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ga Ibnatul Jawn, matar da manzon Allah ya aura, da aka kawo ta mata suka lakanta mata wata kalima, suka ce, in ya kusance ki ce da shi a uzubillahi minka, wannan kalima ce wanda yake so tana faranta masa zuciya. Ita bata san dawon garin ba, kawai ya kusance ta sai ta faɗa uzu billahi minka, manzo Allah ya ce tabbas ku kin nemi tsari da ubangijin da ya cancanta a baki kariya. Manzo Allah sai ya ce ilhaqi bi ahliki, je ki gidanku. Manzo Allah yana nihin ya sake ta, saboda shi ya faɗa mana duk wanda ya nemi tsari da Allah ya nemi ku bashi kariya saboda Allah, manzo Allah ya ce ku bashi kariya. To dan haka a lokacin nan yace mata je ki gidanku har mu ga yanda Allah zai yi da al'amari. Sai da aka wayi gari kwana rancukon kwana 50 bayan gama sallar asuba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai labarin cewa Allah ya karbi tuban waɗannan mutane uku wanda aka jinkirtar da al'amarinsu. Ayar na cikin suratul tauba, ubangiji ta'ala na faɗa laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirina wal ansar alladhina taba'uhu fi sa'atil usra min ba'di ma kada yaziqu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim innahu bihim ra'ufur rahim wa 'ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat 'alayhim al-ardu bima rahabat wa daqat 'alayhim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba 'alayhim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim. Allah ya turo wannan sako cewa Allah ya karɓi tuban mutane uku wanda aka jinkirtar da al'amarinsu. A lokacin nan wani sahabi ya ƙure bayan dokinsa ya yi gaggawa domin ya je ya ba Ka'ab ibn Malik albishir in cewa Allah ya karɓi tubansu. Wani wanda ya fi shi wayo da dabara daga cikin sahabbai shi ku sai ya yi maza sai ya hau kan dutse. Sai ya daga murya shi ya ce ya Ka'ab abshir, ya ce ya kai Ka'ab riƙe albishir Allah ya karɓi tubanku. Kafin na doki ya je tuntuni shi wannan iska ta kai sautin shi. Ka'ab ibn Malik yana jin wannan labari kai tsaye sai ya faɗi ya yi sujada ta godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a kan wannan ni'ima da Allah ya jaddada masa shi ne Allah ya karɓi tubansa. Yana zauwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani sahabi ya tashi ya tarye shi ya ce wallahi, ya tashi ya rungume shi ya mishi murna ya mishi barka ya ce wallahi wannan, ya ce wallahi iya rayuwata har mutuwa, ya ce wallahi ba na manta shi. Saboda shi ya tashi ya tarye shi ya rungume shi ya masa murna ya nuna jin daɗin shi game da wannan ni'ima da Allah ya masa. A lokacin nan ya ce ina da riguna biyu game a jikina, na tuɓe su na tufatar da wannan sahabi da ya bani albashir tukuici ne na bashi. Wanda wannan dalili ne wanda yake nuna mana duk wanda ya baka labari na farin ciki na murna to ka bashi wani abu shine wannan tukuicin shi. A lokacin nan Ka'ab ibn Malik ya nemi aran riga ya sa, wannan na jikin shi gaba ɗaya ya bada su a matsayin tukuicin albishir din da aka bashi. A takaice wannan hadisi ne yana cikin sahihain, yana tabbatar mana da shar'ancin sujada ta godiya. An gane ku, shine hadisi wanda ya tabbata daga cikin hadisai waɗanda suka zo akan sujudu shukr. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu fadli qiyamil layl. Qala Allahu ta'ala wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qala ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نهوى متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغرقه وفاطمة ليلى فقال ألا تصليان. متفق عليه. قوله قرأه أي أتاه ليلى. وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ana abihi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala ni'ma ar-rajulu abdullah law kana yusalli min al-layl qala salim فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل متفق عليه Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na fadlar sallah ta dare. Sallah ta dare tana da sunaye da dama, kamar yadda anan malamin ya zo da sunanta shine qiyamul layl, tsayuwar dare domin yin sallah kenan. Ko ka ce mata qiyamul layl, ko ka ce mata salatul layl, ko kuma ka ce mata tahajjud, duka dai sallah ɗaya ce. Haka ta cikin Ramadan kenan ƙarin suna kuma shine tarawihi, wanda a Hausa ake cewa asham, tare da cewa asham kin shi ma dai ba Hausa bane, barbarci ne kenan aka hausantar da shi. Kenan qiyamul layl ko mu ce salatul layl ko mu ce tahajjud, ana kiranta qiyamul layl domin tsayuwa ce wadda ake yin ta a cikin dare, kuma akan kiraye ta salatul layl, kenan an jingina ta ne zuwa lokacin ta domin sallah ce ta dare. Ko kuma ka kiraye ta tahajjud domin akan yi ta ne bayan an tashi daga bacci, domin an ciro ne daga al-hujud. To shine anan wato malam yayi babi na musamman wanda ke bayani game da fadla ta qiyamul layl. Shine yazo mana da aya ta farko, aya a farkon baban fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Isra, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Ubangiji ta'ala ya ce ma manzansa wa minal layli, wato daga cikin wani yanki na dare, fatahajjad bihi, wato kai salla bihi da wannan alqur'ani da na saukar maka, nafilatan laka, ubangiji ta'ala ya ce ƙari ne a kanka kai banda al'ummarka. Sai ya ce asa an yaba akaka rabbuka maqaman mahmuda, tabbas ne ubangijinka ya maka alƙawalin tsaida ka wani matsayi wanda yake abin yabo, shine ash-shafa'atul uzma, wanda zai kasance a ranar kiyama. A wannan aya za mu fa'idanci cewa qiyamul layli wajibi ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya keɓance shi da wannan banda al'ummarsa. Mu yin salloli waɗanda suke na dare sunna ce mustahabba, wadda Allah ya sunnanta mana, amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qiyamul layli akansa wajibi ne, dole ne ya tashi a cikin dare ya yi sallah. Shine yace wa minal layli, wato daga cikin yanki na dare, ubangiji ta'ala ya ce fatahajjad, lafazin fatahajjad ay fasalli, don haka sallah ta dare ake kiranta at-tahajjud, domin akan yi ta wani lokaci bayan an yi bacci an tashi, shi yasa ake kiranta at-tahajjud. Wanda kuma wannan shine yafi, ka je ka yi baccinka a farko a ƙarshen dare, kashi ɗaya daga cikin ukun dare na ƙarshe ka tashi ka yi sallah, wannan shine lokaci fiyayye abun Allah subhanahu wa ta'ala, domin lokaci ne wanda yake na samun karɓuwar addu'a, kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa idan kashi ɗaya daga cikin ukun dare ya rage, ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yana saukowa zuwa samar duniya, sauka wadda ta dace da girmansa. Ubangiji ta'ala yakan ma kansa kirari a wannan lokaci, yakan ce anal malik anal malik, kamar yadda yake cikin wata riwaya, ni ne sarki mamallakin kowa da komai. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa yake roƙon gafara na gafarta masa, wa yake da wata bukata na biya masa. Manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala ba zai gushe ba yana fadar haka har sai an kai lokacin da alfajir yake to, to dan haka ake buƙatar in zaka yi qiyamul layl in so samu ne to ka jinkirtar da ita sai a ƙarshen dare ka tashi kai bakin gulgudan abinda Allah ya kaddara maka shine anan ubangiji ta'ala ya ce masa wa minal layl daga cikin yanki na dare fatahajjad bihi kai sallah da wannan alqur'ani nafilatan laka ubangiji ta'ala ya ce ƙari ne akan ka banda al'ummarka lafazin nafila abinda ake kira da nafila shine ai az-ziyada kamar in aka ce an-nafl shine az-ziyada ƙari kenan dan haka ita sallah wannan nafila ƙarin lada shine ma'anar sa shine yace nafilatan laka ƙari ne akan ka banda al'ummarka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ni'imar ubangiji subhanahu wa ta'ala akan shi ta girmama ta fi duk wani bawa da Allah ya masa ni'ima ni'imar da Allah ya ma manzon Allah ta wuce ta kowa dan haka ubangiji ta'ala yake bance shi da wasu abubuwa aka dora masa banda sauran al'umma wanda mai muktasar khalil ya zano khususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai kusan abubuwa 30 wanda Allah yake bance shi da su to dan haka yana daga cikin su sallah ta dare shi Allah ya wajabta masa amma mu matsayinta sunna ce mustahabba sai yace asa an yaba afaka rabbuka maqaman mahmuda asa ai tabbas ne domin asa in ta zo a cikin zancen Allah subhanahu wa ta'ala da irin sula Allah to wannan abinda suke nunawa tabbas ne ubangijinka zai tseda ka maqaman mahmuda wato matsayi wanda yake abin yabo shine matsayi wanda yake na ceto a ranar kiyama al-maqamul mahmud shine muke roƙa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk ƙarshen kiran sallah bayan mun kwaikwayi ladani mun yi ma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati mukan ce allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت يا الله ka tseda shi matsayi wanda yake abin yabo wanda ka masa alƙawari anan ne Allah ya masa alƙawarin yace masa asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ne ubangijinka ya maka alƙawarin tseda ka wani matsayi wanda yake abin yabo wanda ayinin alkiyama dukkan halittu ko mu ce al'ummu gaba ɗaya tun daga Adam har zuwa kiyama mu'minai da kafirai kowa sai ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa sai ya yabe shi bayan wanda zai yabe shi yabo a farko shine ubangijin da ya hadace shi ya aiko shi bayan ubangiji ta'ala ya jinjina masa dukkan al'ummu gaba daya tun daga Adam har zuwa kiyama mu'minai da kafirai kowa sai ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yabe shi domin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari yake cewa idan kiyama ta yi manzon Allah yace za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a gwalgwadon da yake tsakanin kullun rana da kawunan jama'a manzon Allah yace gwalgwadon mil aka tambayi marwayicin hadisin sahabin aka ce manzon Allah yana nihi da mil rata na tafiya shine kilo wato kilo 1 da rabi ma'ana metr 1500 ko kuma yana nihi da mil masayin kwalli muciya wanda ake sanya kwalli ko mu ce dan haki wanda ake sanya kwalli shine a larabci ake kiran shi mil kuma haka in ka ce mil wato gwalgwado na tafiya kenan metr 1500 shine ake cewa mil guda kenan in aka ce mil yana iya zamantowa rata na tafiya metr 1500 ake nihi kuma yana iya zamantowa mil wato dan hakkin da ake sanya kwalli aka tambaye shi shin manzon Allah me yake nihi daga cikin wannan yace wallahi ni ma dai ban sani ba amma ya ce za a kusanto da rana daidai da kawunan jama'a manzon Allah yace gulgudan mil daya wanda a hashashe na bature a iya abin da yayi hashashe ya lissafa tsakanin kwallon rana da duran kasa a yau tafiya ce ta gulgudan wato kilometer miliyan 160 a hashashen shi yakan iya kasancewa kuma yakan iya kuskurewa to amma za a kusanto da ita a wannan yini daidai da kawunan jama'a manzo Allah ya ce jibi zai hada jama'a wani jibi ya kawo masa idan sau manzo Allah ya ce wani zai kawo masa guiwa wani kwa jibi zai kawo masa madaurin wando manzon Allah ya ce wani shibi sai ya masa lissani sai ya kawo nan. A lokacin nan manzon Allah ya ce tsayuwa ta yi tsayuwa, jama'a junansu da juna za su shawarci juna cewa mu je wajen babanmu annabi Adam ya nema mana alfarma a gun Ubangijinmu, ya nema mana ceto, Ubangijinmu ya rabe hukunci, kowa ya san menene makomarsa. A lokacin nan jama'a gaba daya za su dunguma su je gun annabi Adam alaihi salam, su jinjina masa su ce ya Adam, ya babanmu, kai ne farkon halitta wanda Allah ya halitta, ma'ana kai ne wanda Allah ya halitta daga cikin ƴaƴan Adam, kai ne Allah ya halitta, kuma Allah da ya tashi halittarka da hannun shi mai girma mai daraja ya halicce ka, kuma ya busa maka rai daga cikin rayukan da ya halitta, kuma ya zaunar da kai gidan aljanna. Ya Adam, ka nema mana ceto a gun Ubangijinmu ya rabe hukunci, kowa ya san ina ne makomarsa. Annabi Adam alaihi salam sai ya bada iya uzurinsa, sai ya ce nafsi nafsi, ya ce yau ni ma ta kaina nake, ta kaina nake, domin na ci itaciyar da Ubangijina ya hane ni na ci, ni ma ta kaina nake, ban san ba menene makomata. Sai ya ce ku je wajen Annabi Nuhu alaihi salam, shi ko zai iya. Idan aka je wajen Annabi Nuhu alaihi salam, aka jinjina masa, aka yabe shi, aka ce ya Nuhu, kai ne farkon manzo daga cikin manzannin da Allah ya aiko zuwa doren ƙasa, kuma kai ne wanda Allah ya ambace ka ya ce maka abdan mashkura, abdan shakura, kamar yadda Allah ya faɗa innahu kana abdan shakura a can cikin suratul Isra. Ya Nuhu, ka nema mana alfarma a gun Ubangijinmu ya rabe hukunci, kowa ya san makomarsa. Annabi Nuhu sai ya bada iya uzurinsa, ya ce na yi addu'a Allah ya hallakar da duniya gaba ɗaya, ya ce don haka ni ma yau ta kaina nake, ta kaina nake, ban san ba menene makomata. Sai ya ce ku je wajen Ibrahim alaihi salam, shi ko zai iya. Idan aka je wajen Annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma aka jinjina masa, aka yabe shi daga cikin yabon da ake masa, kai ne wanda Allah ya rike ka a matsayin badadinsa, ya kai Ibrahim, ka nema mana alfarma a gun Ubangijinmu ya rabe hukunci, kowa ya san menene makomarsa. Annabi Ibrahim alaihi salam shi ma sai ya bada iya uzurinsa, sai ya ce shi ma yau ta kansa yake, ta kansa yake. Sai ya ce ku dai wuce wajen Annabi Musa alaihi salam, shi ko zai iya. To haka wajen Annabi Musa, idan aka je aka jinjina masa, daga cikin jinjinawar da ake ma Annabi Musa za a masa, shine za a ce masa kai ne fa Allah ya ambace ka cewa kai ne abokin jizzancansa, domin Allah ya ambaci Annabi Musa cewa shine kalimullah, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa wa kallama Allahu Musa taklima, da faɗarsa wa lamma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu, za a jinjina masa a ce kai ne fa Allah ya ambace ka cewa kai abokin jizzancansa ne. Ya Musa, ka nema mana alfarma a gun Ubangijinmu ya rabe hukunci, kowa ya san ina ce makomarsa. Shi ma Annabi Musa zai bada iya uzurinsa cewa ya kashe rai wadda ba a bashi izinin ya kashe ba, shi ma yau ta kansa yake, ta kansa yake. Sai ya ce ku wuce wajen Annabi Isa. Idan aka je wajen Annabi Isa alaihi salam, shi ma aka jinjina masa, sai ya bada iya uzurinsa, ya ce ni da mutane suka maida ni matsayin Allah suke bauta min, ni da mahaifiyata. Sai ya ce ni ma yau ta kaina nake, ta kaina nake. A ƙarshe jama'a za su isa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ana zuwa gunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ana laha, ana laha, ma'ana ni zan iya ɗaukan wannan nauyi, ni zan iya nema muku alhurma a gun Ubangijina. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je ya faɗi ƙarƙashin al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kai tsaye yana mai faɗuwa, yana mai yin sujada. Allah sai ya gudanar da wani yabo a kan halishinsa, shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yabon da Allah bai taɓa lakanta ma wani bawa daga cikin bayinsa. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yabo Ubangijinsa yabon da ya dace da shi, zai jinjina ma Ubangijinsa. Ubangiji ta'ala sai ya ce masa ɗago kanka, roƙi duk abin da kake so za a baka, nemi ceton duk wanda kake so za a karɓi cetonka. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai ɗago kansa, sai ya ce ummati ya rab, ummati ya rab, al'ummata ya Ubangijina, al'ummata ya Ubangijina. a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ubangiji ta'ala da mala'ikunsa za su zo fage na alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa shine kamar yanda yake ba mu labari a can cikin suratul baqara hal yanzuruna illa anta a can da yake cewa hal yanzuruna illa anta atiyahumul mala'ikatu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila allahi turja'ul umur haka a cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik haka kuma a cikin suratul furqan wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila haka a cikin suratul fajr wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a lokacin nan ubangiji subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girman sa domin raba hukunci tsakanin bayi to wannan matsayi shine ake kiran shi al-maqamul mahmud wanda al-ummu na farko da na karshe gabaɗaya kowa sai ya jinjina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine ake kiran shi ash-shafa'atul uzma to shine anan yace asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda tabbas ne ubangijinka zai tsaida ka matsayi wanda yake abin yabo shine matsayi na ceto a ranar kiyama a takaice malam ya zo da wannan aya domin ya nuna mana cewa kiyamul layli yana daga cikin abin da Allah ya wajabta ma manzon shi sallallahu alaihi wasallama bayan waɗannan salloli na lokaci biyar sannan malam ya zo da aya ta biyu a ƙarƙashin baban fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul sajida farkon aya shine ubangiji ta'ala farkon bayani game da ayar yake cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun ubangiji ta'ala yace innama yu'minu bi ayatina kusan da cewa kadai waɗanda suke gasgatawa game da ayoyinmu daga cikin bayi alladhina idza zukkiru biha sune wanda idan aka galgade su da ayoyin ubangiji subhanahu wa ta'ala kharu sujjada kai tsaye sai su fadi suna masu sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim sai su yi tasbihi da yabon ubangijinsu in sun ce subhanallahi sai su ce wa bihamdihi ubangiji ta'ala yace wa hum la yastakbiruna su ba sa girman kai game da bin ayoyin na daga cikin sifofinsu ubangiji ta'ala sai yace tatajafa junubuhum anil madaji'i haƙurƙuransu na nisantar gunkwanci ma'ana haƙarƙarinsu yana nisantar shimfiɗa a cikin dare to menene sababin abin da yasa haƙarƙarinsu yake nisantar shimfiɗa domin yin salloli a cikin dare shine yace tatajafa junubuhum anil madaji'i wato haƙurƙuransu ubangiji ta'ala yace na nisantar gunkwanci yad'una rabbahum suna bauta ma ubangijinsu khawfan dan tsoron azabarsa wa tama'a kuma dan kwaɗayin rahamarsa an gane ku wanda yana daga cikin arkan na ibada ibada ba ta samun karɓuwa a gun ubangiji subhanahu wa ta'ala sai mutum ya gina ta akan ginshiƙi uku ginshiƙi na farko cikar so da ƙauna ga ubangijin da kake bauta ma sai ka fifita san Allah akan kowa kamar yanda ya faɗa wa minan nasi man yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah ginshiƙi na biyu ka bauta ma Allah halin kana mai tsoron azabarsa kar aje jahannama ta zamanto makomarka dan fatan Allah ya kare ka game da azabar wuta abu na ginshiki na biyu wanda zaka gina ibada akan shi ginshiki na uku ka bauta ma Allah dan kwaɗayin aljanna ta zamanto makomarka duk wanda ya bauta ma Allah ba akan waɗannan ginshiki guda uku ko shekara dubu yana ibada Allah ba zai karɓi wannan ibada ta shi ina masu faɗa cewa wai su suna bauta ma Allah ne dan tsabar soyayya da ƙauna da take tsakaninsu da shi wai su ba sa bauta ma Allah dan kwaɗan aljanna ko dan tsoron wuta wani daga cikin su har ma fada yake cewa mu aljanna tun daren jiya muka wuce da ita kana dungura goshi kasa mu yace aljanna in ba dan su shehuwa ne suna aljanna mu mi ma zamu yi da ita wai wai kauyanci ne a ce wai mutum yana bauta ma Allah wai dan kudan aljanna su tuntuni sun wuce da aljanna wai su kawai wai tsabar su ne wai da kauna wai tsakanin su da ubangiji to wallahi tallahi ba ibada ba suke kuma me fadar haka yana nuna duk annabawan Allah gabaɗi ya fi su saboda anan Allah ya yi du'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangijin su dan tsoron azabar shi kuma dan kwadayin rahamarsa kuma haka can Allah ya fada a cikin suratul a'raf wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin yace wad'uhu ku bauta ma ubangijin ku khawfan dan tsoron azabar sa wa tama'a kuma dan kwadayin rahamarsa kuma haka a cikin suratul isra ubangiji ta'ala na fada ulidu alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura ash-shahid cha'i wa yarjuna rahmatahu wadannan bayi suna bauta ma ubangijin su suna kwadayin rahamarsa wa yakhafuna azaba kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura haka idan ka gangaro cikin suratul anbiya ubangiji ta'ala na fada bayan ya zano annabawansa da manzanni manya-manya har aka zo kan zakariya alaihi salam ubangiji ta'ala ke fada wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashiin ashahid chai wa yad'unana wadannan annabawa gaba daya suna bauta mana ragaban dan kwadayin rahamata wa rahaba kuma dan tsoron azabata sai ce wa kanu lana khashiin to haka a wannan aya sai ce innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bauta ma ubangijin su dan tsoron azabarsa kuma dan kwadayin rahamarsa haka a cikin suratul zumar ubangiji ta'ala na fada amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'ima yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب الشاهد جاي امن هو قانت انا الليل ساجدا وقائما سيتي يحذر الاخره ينا صورن غدا نا قرشي كر اجي وتا تزمنتو مكومرسا ويرجو رحمه ربي كما ينا كدين رحمر اوبنجينسا شيني يداتي دا الجنه اكن ونن يكي عباده دون هكا انان Allah yana nuna mana bayi na kwarai su ne waɗanda suke gina ibadar su akan haka kuma ibada ba ta karɓuwa sai an gina ta akan waɗannan ginshiƙai guda uku ka bauta ma Allah dan cikar so da ƙauna ga shi ubangijin da ya halicce ka ka bauta masa dan kwadayin aljannarsa ka bauta masa kuma dan tsoron azabarsa shine yace du'una rabbahum khawfan wa tama'a sai yace wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da muka azurta su na dukiya ubangiji ta'ala ya ce suna ciyarwa a kan yi mana da'a wannan yabo ne ubangiji ta'ala yake yi ga bayin sa mu'minai cewa a cikin dare haƙurƙuransu suna nisantar shimfiɗa duk daɗin shimfiɗa amma sai su ƙaurace mata su tsaya a cikin dare suna bauta ma ubangijinsu don haka su magabata al'adarsu da ɗabi'arsu idan mutum ya kai shekara 40 to ya naɗa shimfiɗa ba maganar kwanci galibi ma za ka samu wasu kwancin da suke kawai a ɗan jingini ne a cikin dare amma barci na dare cewa ga shimfiɗa ta musamman sun rigai sun naɗe ta in dai mutum ya kai shekara 40 saboda me yasa an dai kusanta tafiya ta tafi kuma lokaci ne wanda ya kamata mutum ya zage ya kusanci ubangijin shi subhanahu wa ta'ala to amma mu yau sai ka ma zama dattijo mutum ya nemi cewa a kawo masa katuwar mutala wadda da lokacin yana yaro bai kwanta ba a kai shi ko tafiya ta rigai ta tafi to shine anan yace tatajafa junubuhum anil mabaji'i haƙurƙuransu na nisantar gunkwanci kenan haka ake buƙatar mumini a cikin dare kenan ya zamanto yana da wani lokaci wanda zai tsaya domin bauta ma Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. Aya ta uku a ƙarƙashin babin fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Zariyat, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wanda sifa ce daga cikin sifofin wanda Allah ya tanada musu aljanna, kamar yanda yake faɗa mana innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ubangiji ta'ala yace innal muttaqina, lalle waɗanda suke tsara dokokina in kiyama ta yi fi jannatin wa uyun, Ubangiji ta'ala yace suna cikin wata aljanna ta musamman wa uyun, kuma da idanu waɗanda suke na ruwa, ga ido na ruwa, ga ido na zuma, ga ido wanda yake na giya, ga wanda yake na madara da sauransu, kamar yadda Allah ya ambata. Shine yace fi jannatin wa uyun, in kiyama ta yi suna cikin wata aljanna da idanu waɗanda suke na ruwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce akhizina ma atahum rabbuhum, suna masu karbar abinda Ubangijinsu ya basu na ni'ima. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, Ubangiji ta'ala ya ce domin gabanin wannan yini na alkiyama sun kasance a duniya muhsinina, masu kyautatawa ne game da alakar da take tsakaninsu da Ubangijinsu, ma'ana suna tsara dokokinsa sau da kafa. Sai ya ce kanu qalilan minal layli ma yahja, waɗannan bayi Ubangiji ta'ala ya ce a cikin dare kaɗan ne abinda suka kwanta su yi bacci, ɗan lokaci ne kaɗan suke warewa a cikin bacci a cikin dare domin su kwanta su ɗan huta, in ma su kwanta a farkonsa ko su kwanta a tsakiya ko kuma a ƙarshen dare. Don haka shi abinda ya shafi qiyamul layli, in ma ka yi a farkon dare ko ka yi a tsakiyarsa ko ka yi a ƙarshen dare, amma yi a ƙarshen daren shi ne ya fi dacewa. In ka tabbata ba za ka falka ba a ƙarshen dare, to karka sake ka kwanta ba tare da ka gabatar da qiyamul lailin ka ba. To shine anan yace kanu qalilan minal layli ma yahjahu, sun kasance a cikin dare kadan ne abinda suka yi bacci, ma'ana dan lokaci ne kadan. Kuma wannan yana nuna mana wato adalci kenan, shine ka ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa, hatta da ranka tana da haƙƙi akan ka, ka ba ta danka san kaso daga cikin lokaci wanda za ta dan huta. Shine yace kanu qalilan minal layli ma yahjahu, sai yace wabil ashari, a lokacin asuba kum yastaghfirun, sune suke roƙon gafara ta Ubangiji subhanahu wata'ala. Wannan yana nuna mana addu'ar da tafi dacewa mu yi a ƙarshen dare shine roƙon gafara ta Ubangiji istighfari, kamar yanda can Ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul Ali Imran, allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار, sune masu roƙon gafara a lokacin asuba. Lafazin ashar jam'i ne na sahar, in aka ce sahar lokacin asuba kenan ƙarshen dare, gab da ketowar alfijir, lokacin da Allah ya tsiratar da annabi Lutu da mabiyansa, kamar yanda Allah ya faɗa na jainahum bi sahar. Shine yace wato kanu qalilan minal layli ma yahja'un, sai yace wabila ashari, a lokacin asuba hum yastaghfiruna, sune suke roƙon gafara ta Ubangijinsu. A wannan aya zamu fa'idanci fagula ta qiyamul layli, sababi ce daga cikin sabubba na shiga aljanna a gobe kiyama, domin yana daga cikin sifar ɗan aljanna da Allah ya siffanta su a wannan aya. Sannan malam sai ya zo mana da hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take faɗa, take cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yaqumu minal layli, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan tsaya daga cikin sa'o'i na dare domin yin sallah, hatta tatafattara qadamahu, tace har sai da aka kai dugadugan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna farfashewa suna tsagewa, saboda tsabar tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake a cikin sallah a cikin dare. Wanda karmu manta hadisi ya gabata, a raka'a ɗaya takfa a cikin sallolin shi na dare, manzon Allah ya karanta bayan Fatiha ya karanta suratul Baqara aya 285, da ya gama ta ya kamo suratul Nisa aya 170 da wani abu, ya gama sannan ya kamo suratul Ali Imran aya 200 manzon Allah ya karanta kuma ya kama suratul Maida aya 160 da wani abu sai da ya kai karshen suratul Maida aya wajen izihi 10 manzon Allah ya karanta a cikin raka'a guda kuma karatu ba irin namu ba karatu ne ɗaya bayan ɗaya kuma duk wata aya wanda ke akwai rahama manzon Allah bai wuce ba da ita sai da ya roki abin da ta kunsa na rahama duk wata aya mai maganar azaba sai da manzon Allah ya tsaya ya roki tsari na Ubangiji subhanahu wataala game da wannan azaba to tsabar tsawon tsayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin sallah ta dare Aisha tace sai da aka kai dugadugan shi suna tsagewa suna faso fa qultu lahu sai na fada masa saboda tausaya masa nace lima tasna'u hadha ya rasulullah ya manzon Allah dan me kake haka kana wahaltar da kanka kana gajiyar da kanka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar alhali Allah ya gafarta maka duk abin da ya gabata na zanubanka da abin da ya jinkiri duka Allah ya yafe maka kamar yanda ya faɗa ya ghafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza shine Aisha take cewa alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zanubinka da abin da ya yi jinkiri ya rasulullahi kana tsananta ma kanka kana sai manzon Allah ya bata amsa yace afala akuna abdan shakura yace yanzu bazan zamanto bawa mai matukar godiya ga ubangijinsa ya Aisha karki manta fa ni'imar da Allah ya mun tafifici dukkan wata ni'ima da Allah ya ma bayinsa ba wani wanda Allah ya masa ni'ima sama da ni'imar da Allah ya ma manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam don haka yace ai ya kamata na zaman tubawa mai matukar godiya ga ubangiji na to wannan fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah yayi alƙawarin ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa da abin da ya jinkiri shine yake irin wannan tsayuwa to ina ga mu kaga kenan nahnu aula mu ne muka fi dacewa na mu tsaya a cikin dare game da bauta ma Ubangiji mu subhanahu wataala mu roke shi gafara dan haka wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana irin jajircewar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a cikin dare game da salloli yanda yake bauta ma Ubangijin sa kuma wanda ya kasance abun koyi ne kyakkyawa gare mu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira yanda yake zagewa game da yin nafilfili a cikin dare to mu mabiyansa mu ya kamata mu yi haka sannan malam sai yake cewa akwai hadisi na al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya kara masa yadda shi ma kwatancin wannan hadisi hadisi ne muttafaqun alai sannan hadisi na gaba hadisin Ali Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raqahu wa fatimata layla a cikin wani dare manzon Allah ya je ma Aliyu shi da matarsa Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafazin raqahu an ciro shi ne daga wato at-turuq in aka ce at-turuq shine zawwa a cikin dare don haka duk abin da yake zawwa a cikin dare ake kiran shi tariq kamar yanda Allah ya saukar da sura suratu tariq was-sama'i wat-tariq wama adraka matariq an-najmu as-saqib shine yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daraqahu wa fatimata layla manzon Allah ya je ma Aliyu da matarsa Fatima a cikin dare manzon Allah ya tashi je iske su cikin dare wanda wannan yana nuna mana halaccin mutun ya je gidan diyar shi in har ya kama ba laifi bane an gane ko kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaje fa qala sai manzon Allah yace ala tusalliyan yace yanzu ba za ku tashi ba ku yi sallah manzon Allah yace yanzu ba za ku tashi ba ku yi sallah zuwa ne fa ya falkar da Aliyu da diyarsa shi manzon Allah Fatima cewa su tashi su yi sallah cikin dare ba dan komai ba ko dan saboda fadalar sallah ta dare abu ne mai girma tana da matukar muhimmanci dan haka manzon Allah ya tashi ta kanas yaje ya ta da diyar shi da mijinta cewa su tashi su yi wanda kamar yanda yake cikin nassin Aliyu sai yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahn da rayuwar mu take hannunsa in ya ga dama falkar da mu sai ya falkar da mu to anan abinda muke so mu gane shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dabbaka fadar Allah subhanahu wataala wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha ka umarci iyalinka game da tsaye da sallah kuma ka dau hakuri akan haka don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin dare yaje ya tada su. Wannan yana nuna mana mustahabbancin in ka tashi cikin dare to ka tada iyalinka, matarka da ƴaƴanka da wasu makusantanka ka tada su, su ma cewa su tashi su yi. Har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana addu'a ta jin kai yana cewa Allah ya ji kan mutumin da ya tashi a cikin dare yayi sallah ya tada matar shi cewa ta yi. Allah ya ji kan matar da ta tashi a cikin dare ta yi sallah ta tada mijinta cewa ya tashi yayi. To shine anan yaje ya tada su yake cewa ala tusalliyan, shin yanzu ba za ku tashi ku yi sallah, yanzu ba za ku tashi ku yi sallah. Na manzo Allah yana kwadaitar da su yana cewa su tashi su yi sallah a cikin dare. Kaga wannan hadisi yana nuna mana fadala ta sallar dare, kuma cewa mutun ya tada iyalinsa waɗanda suke masu bacci kenan su tashi su yi. Sannan hadisi na gaba hadisin Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Allah ya karra masa yadda daga mahaifinsa shine Abdullah dan Umar Allah ya yadda da shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni'mar rajulu Abdullah. Manzon Allah yace ma dalla da mutumin kwarai shine Abdullah dan Umar. Law kana yusalli min al-layl, inda a ce yana tashi cikin dare yana sallah, manzon Allah yace ma dalla da mutumin kwarai Abdullah dan Umar, ina ma a ce yana tashi cikin dare yana sallah. Ala Salim, Salim ibn Abdullah yake cewa fa kana Abdullah ba'da zalika la yanamu min al-layli illa qalila. Tun ran da Abdullah dan Umar ya ji wannan fada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shimfuda a cikin dare baya barci sai dan lokaci dan kadan. Shi ko sababin hadisin kasancewar Abdullah dan Umar yake cewa akwai wani mutum a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi mafarki aka wayi gari sai ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafarkin da yayi, manzon Allah sai ya fassara masa mafarkin. Ibnu Umar yace fatamannaitu ana ara ru'ya fa aqussuha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace sai na ringa gurin ina ma a ce ni ma nayi mafarki domin na zo na ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari. Yace wa kuntu gulaman shabab, a lokacin nan ko ina yaro matashi saurayi ko aure ban yi ba. Yace wa kuntu anamu fil masjidi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace a masallaci nake kwana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a masallaci nake kwana. Kaji matasan da suka rayu akan bautar Allah a masallaci ko yake kwana lokacin yana saurayi. To yau ka ce ma wani saurayi ya je ya kwana a cikin masallaci, kaga ai ba zai yi ba. Sai yace fara'aitu fil nawmi ka anna malakaini akhadhani fa dhahaba bi ila an-nar, yace kawai sai nayi mafarki wasu mala'iku guda biyu sun zo sun kama hannuna sun tafi da ni zuwa wuta. Yace fa idha hiya maqwiyatun ka tayyin bi'r, yace sai naga wuta da suka zo da ni gaba ta wuta na leka na gani, yace sai ga maka wuta ashe nadi ce haka. Yace yanda ka san rijiya haka wuta take anan nada haka. Yace wa idha laha qarnan, yace sai ga maka wasu kahonni biyu da wuta take da su kaho biyu. Yace wa idha fiha unasun qad araftuhum, yace kawai sai naga wasu mutane wanda na san su, yace naga wasu mutane a cikin ta yace na san su waɗannan mutane. Yace fa ja'altu aqulu a'udhu billahi minan nar, yace sai na haɗu ina cewa a'udhu billahi minan nar, ya Allah ina neman tsari da kai game da wuta. Qala sai yake cewa falaqiyana malakun akhar, yace sai wani mala'ika na daban sai ya haɗu da mu da waɗannan mala'iku biyu da suka kama hannuna suka tafi da ni zuwa wuta. Sai wani mala'ika na daban ya zo ya haɗu da mu. Fa qala li, sai yace lam tura, yace kai banda kai, yace karkata da hankalinka baka ciki. Yace da aka wayi gari fa qasastuha ala Hafsa, sai na zo na faɗa ma ƴan uwata Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na faɗa mata mafarkin da nayi. Me za a yi, ita ko Hafsa sai ta je ta faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafarkin da Abdullahi yayi. Shine sai manzon Allah yake faɗa ma Hafsa, sai yace ni'mar rajulu Abdullahi, ma dalla da mutumin kwarai dan uwanki Abdullahi. Law kana yusalli min al-layli, ina ma a ce yana tashi cikin dare yana sallah. To a lokacin nan Hafsa sai ta je ta faɗa ma dan uwanta Abdullahi dan Umar, tace ka ji abin da manzon Allah ya faɗa, ya yabe ka, yace ma dalla da kai mutumin kwarai, ina ma a ce kana sallah a cikin dare. Tun ran da aka faɗa masa wannan, shine dan shi Salim yake cewa la yanamu min al-layli illa qalila, tun daga ran nan a cikin dare baya barci sai dan lokaci wanda yake dan kadan yakan raye da daren shi game da salloli da bauta ma ubangijinsa subhanahu wataala dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك